one of the first three big nations in Africa by size, largest nations in Africa. So
Najeriya na daga kasashe uku mafiya fadin kasa a Afirka. Da haka ba zai yiwu a ci kowane inci ko santimita na kan iyakar za a iya girke jami'an tsaro don kula da shi ba.
I must conclude by telling you that we are at the point of signing an agreement with Huawei Chinese company on e-border. That is
wannan dalili in ji Rugby Shola yasa kasar take gabdaranta ba hannu kan wata yarjejeniya da wani kamfanin kasar Sin don samar da na'urorin tauraron dan adam da za su rika zuba ido kan iyakokin dare da rana. Ministan ya kara da cewa akwai wani kalubale da ya shafi kan iyakokin na raba jama'a masu al'ada iri daya. Wannan gefe yana wannan kasa, wannan gefe kuma yana waccan kasar.
I visited a part of Ogun where the boundary line runs over the house of the capital of the town.
Dan tabbatar da wannan bayanin, ministan ya ce ya je gidan wani sarkin Yarbawa wato Kabiyesi a jihar Ogun. Ya samu layin kan iyaka ya raba gidan sarkin a tsakanin Najeriya da Ketare. Rugby Shola ya ce don rage wannan kalubale ya zama mai muhimmanci gwamnati ta jawo jama'a su haɗa kai da jami'an tsaro. Da yake magana kan batun kula da kan iyaka don samar da zaman lafiya mai ɗorewa na cikin gida, shugaban ƙungiyar manoma masara ta Najeriya Modibo Sadiq Aman na faɗa ya ce ya dace a duba batun hanyoyin burtali da makiyaya ke bi zuwa sassan cikin ƙasa da Ketare don sake raya su. Modibo na faɗa ya ce cin kan iyakar burtali ya haddasa fitina tsakanin manoma da makiyaya da hakan ya yi zagon ƙasa ga tsaro da tattalin arzikin abinci a Najeriya.
A yau gine-ginenmu, ma'aikatunmu, guraren kasuwanninmu duk shine ya riga ya zama burtali da aka toshe nan, to ba a samar da kuma wata hanya ba. Wannan shine babban abin da ya fara assasa rigima tsakanin gwamnati da makiyaya, tsakanin manoma da makiyaya. To wannan abu ne da ya kamata a yi amfani da sarakuna na gargajiya. Duk wanda ya gaji kakansa ya yi sarauta ko ya gaji babansa ya yi sarauta ya san hanyar shanu, wato burtuli. Daga ce ya sani, mai anguwa ya sani, hakimi ya sani, sarki ya sani. To don haka kyautuwa ya gwamnati ta haɗa kai da wannan institution ɗin wajen samar da waɗannan gurare.
Jami'an custom da na shige da fice na bayyana cewa suna zuba ido kan hajoji da mutane da kan ratsa iyaka, duk da hakan baya hana miyagun iri samun makamai ta hanyoyin dazukan iyakar. Ko tauraron dan adam zai taimaka wajen hana keta haddin kan iyakokin Najeriya? Nasura da Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.